أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 15 ga watan sha'aban shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 18 ga watan 3 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatu cikin littafin mai kima mai daraja shine sunan na al-imamu abi daud rahimahullahu ta'ala yau kafin mu fara zan mu yi bayani a cikin wannan madakhal na littafin wanda yake karantar da mu manhaji na al-Imam Abu Dawud cikin littafin shi ɗan mintuka na harko yau abinda zan mu tashi magani shine asina al-hadisiya wanda suka asina al-hadisiya aiki da al-Imam Abu Dawud yamma littafin shi bangaren isnadi da bangaren matani hidimar da yamma shi da kuma aiki da yayi wanda yake nuna mana juhudi kin shi a cikin wannan littafi mai albarka da ya bazzala juhudi a cikin shi na harko asina al-hadisiya al-muta'alliqa bil isnad aiki na wanda sunna hadisi wanda suka shahi isnadi da al-Imam Abi Dawud yayi abubuwan da suka dan hadisi mun san cewa ka suka shi biyu isnadi da matani to bangaren isnadi yana da juhud nashi sune zan mu gani na farko dikkat hufi tamizu sayyil ada matukar dikka ta al-Imam Abi Dawud wajen kawo siga ta bada hadisi ya bambance tsakanin kowane malamin shi da yadda lafazin da aka bashi hakanan zai bada shi kuma wannan yana nan a cikin littafin shi wanda yake mafi misali shine a cikin kitabul bawl fil mustaham yake cewa haddathana ahmad ibn muhammad ibn hanbal wal hasan ibn ali qala haddathana abdurrazzaq yace qala ahmad haddathana ma'amar su bi ya gama amma dake ahmad amfani da kalma haddathani yace sai da ya bambance ba zai ce haddasana ba ta su gabaki dai kenan wannan bambancewa ce da dukkan wajen bambancewa tsakanin yadda zai ba da siyagul ada na gaba at-tafariqu baina haddasana wa akhbarana al-imamu abi daud da sunan kin shi yana bambancewa tsakanin haddasana wa akhbarana mun gani a cikin darasin mu na at-taqrib yadda malamai mazahib na malamai akan wannan mas'ala to shi yana cikin masu rarrabewa wannan kuma imamu abi daud ya dace da aikin shi da na al-imamu muslim ya zo daya a wannan bangaren dan saboda haddasana da akhbarana ba dai bane a wajen sai ce haddasana fulan wa fulan kuma yace wa qala fulanu akhbarana wanda yake nuna mana bambanci wanda gashi nan misalai da dama da aka kawo wanda mu ba ambata su zammi ba na gaba yana rarrabewa tsakanin haddasana da haddasani kamar yadda zai zo haka nan kuma ya ruwaya shi daga Haris bin Miskin Haris bintu Miskin yake cewa quri'a alaihi wa ana asma wa Haris bin Miskin yake cewa an karanta mishi hadisin ni kuma ina ji kenan dan adalci nuna cewa shi bai cikin dalibai amma ya ji hadisin malaman hadisi sun yi dukka da wajen taharri wajen lafazin bada hadisi gashi yanzu kamar da Imam An-Nasa'i yake aikatawa cikin sunan insha Allah Haris bin Miskin shi ma dan ya hana shi zama majalisin shi na karatu amma ta taga yake zuwa ko ta katanga ya rika sauraro to shi yasa din Nisa'i zai kawo hadisin yace haddasana a Haris ibn al-Miskin qira'atan alayhi wa ana asma ana karanta mishi ni ina sauraro kenan ni ba cikin yan dokan karatu nike ba amma dai na hardace da suka hardace to Abu Dawud shi ma haka nan yake yi ya aikata haka nan saboda dukka a cikin lamarin idan ya ji daga wajen wani malami ya ji hadisi daya wata kalma ta bace mishi kamar kalmar ibn ko kalmar ibn a cikin isnadi sai yayi tambihi akai dan ya nuna ma mutane cewa ga yadda abun yake na gaba yana bambance da siga ta badawa daga malamin shi yana rawaitarwa da dama misali inda yake cewa al-ikhbar fi hadisi ahmad kalmar ikhbar a cikin hadisi ahmad ta zo ma'ana cikin hadisi na 2071 ya bambance farkon hadisin yace haddathana lais amma sai ce wal ikhbar fi hadisi ahmad amma cikin hadisin ahmad shi akhbarana yace sai abu na gaba at-tahawil li bayani siyagi tahammul faqat tahawil al-isnad yana cewa akhbarana fulan wa akhbarana fulan sai ha kamar yadda bukhari yake kalmar tahawil al-sanad wanda shi mun ga hukuncen ta a cikin darasin at-taqrib na gaba at-ta'rifu birruwat wa tamayyuz bainahum al-imamu abu daud yana arrafa mana ta'rifun da marawaitan da bamu sani ba wanda yaga sunan sa zai cakude ba kowa ya san sa bai bayyana cewa wannan nan da na faɗa cikin isnadi shine wani dan wani yana yin haka nan dan saboda kamar yadda yayi a cikin hadisi na 4884 Yahya ibn Sulaim yace huwa ibn Zulayd maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wa Isma'il ibn Bashir maula bani magala ya bambance mana shi dan mugana wane ne na gaba yansu boye mai zuza kana rayu mazannata lilitibas yana nasabawa kuma ibran rabe mana idan marawaici ya kasance akwai guri ne na tsoran cakudewa ya cakude ma wasu daga cikin misalin wannan a cikin hadisi na 3082 yake cewa haza Yazid ibn Khumair al-Yazini laysa huwa sahibu shu'ba Yazid ne biyu sunan sa ɗaya sunan baban sa ɗaya ya kawo wancan mai rauni ne sahibu shu'ba din sai yace wannan kin ba fa sahibin shu'ba bane dan kaga ce hadisin cikin shi akwai sanadi mai rauni haka nan a cikin hadisi na 3818 cewa ayuba laysa huwa saqtiyani ba ayuba saqtiyani yake cikin wannan hadisi haka nan har zuwa karshe di haka nan na gaba duka tuhfi tamyiz yana bambancewa tsakanin malaman shi wanda aka ambace su gabaki daya misali akan wannan hadisi na 4870 haddathana muhammad ibn al-ala da ibrahim ibn musa qala akhbarana abu musa an umar ibrahim wace huwa umar bin hamza bin abdullah al-umari kenan nan malaman shi ya bambance mana cewa wannan nan da na faɗa wannan nake ni cikin malaman nawa na gaba qad yujmilu al-ishara ila ba'd ar-ruwat fi ba'd al-mawadi yana bada nuni ga wasu marawaita a jumlace cikin bangaren wani sanadi sai kuma ya ayyana su a cikin wani hadisin daban wannan kuma wajen abdul waris dai faɗa ce umar huwa asaku ne kuma wani lokaci yana ambatan marawaici wanda ya ambace shi a cikin wannan littafi nashi kamar yadda ya aikata wajen hadisin jabirul ju'fi yace huwa rafidiyun kazzab jabirul ju'fi dan shi'a ne tatattan makareci yace walaysa fi kitabi an jabirul ju'fi illa hazal hadis alittahina duka babu hadisi daga jabirul ju'fi sai wannan hadisin ayana nin hadisi na 1136 wanda muna tar da shi na gaba alhukmu ala rawi yana yin hukunci akan marawaici al-imamu abu daud yana ambatar hukunci akan rawi imma ya wasaka shi imma ya jarraha shi in ya kasance marawaici rawi kin ba a san shi ba na harko misali akan wannan hadisi na 3440 yake cewa haddathana zuhair ibn harb yake cewa anna muhammad ibn zabarqan akhbarana hammam haddasa mai ce zuhair wa kana sika zuhair sika yace suka sika ne haka nan a cikin hadisi na 4064 yake cewa sami'tu yahya ibn ma'in yusni ala muhammad ibn mahbub wa yaqulu kaseerul hadis kenan nan ya nakalo mana hukuncin yahya ibn ma'in akan marawaici wanda wannan tuhsabu li abi daud abul ladani ga abu daud wannan abin da ya shahi mata ni kenan sai kuma hidima da al-imam abi daud yayi cikin littafin shi wanda ta shahi mata ni wanda ya shahi mata ni na farko duka tufi tamizi alfaz mutunul hadis dukkan kin shi da kiyayewar shi wajen bambancewa tsakanin lafazin hadisi ya zo cikin mafi rinjaye al-imam abi daud kowane sanadi ya kawo shi da matanin shi a cikin wannan halin to babu buƙatar a cakudewa dan saboda matanin da aka ambata sanadin malamin da aka ambata ne amma idan hadisi ya kasance malami ba dai ba bi ba suka bashi hadisin wannan to imamu abi daud manhajin shi shine bambance tsakanin lafazin su wanda yake nuna cewa ya kai ƙarshe da matuƙa wajen dukkan sai ce alafazun wana kuma hadisin nan kaza yake alafazun wana kuma kaza yake ko mun kankantar wannan aka samu sabani cikin matani yajma'u bayna shuyukhi fi sanad yana hadawa tsakanin malaman shi cikin sanadi idan an samu sabanin lafazi cikin wannan in cikin hadis kamar yadda ga misal duk abinda aka faɗa ga misalai nan a cikin hadisin innahuma la yu'azzibanu mu'azzibani fi kabir an samu wannan na gaba al-galibu anna abu daud idza rawa an aksar min shaykhin mafirin jayi abu daud idan ya rawato hadisi sama da malami daya sai ya koro sanadin akan lafazin su to yana koro lafazin ne akan matanin wannan malamin sai dai kuma yana saba ma al'ada shi wani lokaci na gaba al-imamu abu daud yana nassantawa a karshen korawa hadisi mubasharatan ya ambaci matanin shi bayan ya koro shi wannan shi yayi yawa a cikin littafin shi kuma Abu Dawud so diyawa yana nuni akan cewa hadisai da dama in yi koro sai ce hadisi na wani da na wani amma na yi har da ce hadisin wani haka nan da ya kawo mana hadisi ce haddathana Muhammad ibn Khalid wa Abdullah ibn Abdurrahman as-Sarmaqani yace wa ana li hadisihi atqa ni na yi har da ce hadisin Abdurrahman Abdullah ibn Abdurrahman a cikin hadisi na 2342 duka wannan suna nuna mana dukka da taharrina al-Imam Abi Dawud hakanan zai kawo hadisai guda bi sanadi guda bi sai al-ma'ana yana nihin ma'anarsa guda ɗaya ce wanda wannan zan mu har ganin shi ba da jima ba sahawi yake cewa wannan dan saboda bambancewa ga al-Imam Abi Dawud yace al-ma'ana yana nihin ma'ana wahid ne kenan ko kuma yace al-ma'ana qarib kamar yadda yayi a cikin wannan Muhammad ibn al-Ala yake cewa da Ibn Ziyad yace al-ma'ana qarib ma'ana hadisin sa yana kusa khulasar zance dai Abu Dauda ya bambanta tsakanin rarrabewa tsakanin lafazin hadisi da tsakanin wanda yadda amso shi haka yake bada shi kamar da Imam Muslim yake bada na daga cikin dukkan shi da kiyayewar shi cikin lafazza al-Imam Abi Daud cikin hadisi na 4723 yake cewa lam atqanul anan jayyidan karma al-anan yace ban fahimci me ake nihi da ita ba sosai ruwaya an ma'ana wa yace duk da ma'anar su daya ne na gaba al-munkar yana yin itlaqin hadisi munkar akan shaz wannan istilahi ne wanda Abu Daud a cikin littafin shi ya kadaita da shi tsakanin malamai kenan dan in ka ji ya ce munkar wani lokaci yana nihin da shaz dan akwai bambanci tsakanin munkar da shaz kamar yadda muka sani a cikin ilmin mustalahul hadis wa haza yu'akkidu wannan yana mana nunin cewa sanin bambancewa tsakanin mustalahat na manyan malamai yana da muhimmanci a cikin wannan harka karantar littattafan su na gaba jeranta hadisai tsakanin daidai gurgudan annasikh wal mansukh in ga kawo hadisi yuqaddimul ahadith annasikha ala al mansukha sai gabatar da hadisai wanda suke abun nan masu sokewa gami da hadisan da aka soke kenan sai ya ka dan ya nuna maka cewa wa'ancan wanda na kawo sun soke wa'ancan kuma wannan zan mu ganshi a cikin littafin gurare masu yawa da dama dangance da sina al-hadisiya tashi nan zan mu takaita mu shiga cikin littafin kai tsaye zan mu tashi a cikin kitabu tahara babu na 35 babu na 35 wanda yake cewa babul ma'i la yajnub wanda yake bayanin cewa ruwa bai ya janaba shine ko hadisi na 68 al-imamu abi daud Allah mushi rahama yake cewa haddathana musaddadun musaddad ya bamu labari musaddad malamin bukhari haddathana abul ahwas haddathana simak an ikrama an ibnu abbas qal igtasala ba'du azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jafna wasu daga cikin matan annabi alaihi salatu wassalam sun yi wanka a cikin wani sintali wannan ita ce maimuna malami sun nasanta yace faja annabi sallallahu alaihi wasallam li yatawadda minha sai annabi yazo shi ma yayi arwalla a cikin wannan ruwan da tayi au ya gtasil ko kuma yake nihi yayi wanka wannan shakku ne daga ciki wasu daga cikin marawaita ba wai daga ibnu abbas ba faqalat lahu sai ta ce mishi ya rasulullah ya ma'aikin allah inni kuntu junuban ni na kasance mai janaba ce wankan nan da nayi ba na wankan jin sanhi bane akwai wankan janaba ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata al-ma'u la yajnubu ruwa ai bai janaba kenan wannan ya nuna mata cewa ruwan bai janaba babu lahi dan saboda ya shine abinda aka yi sani fadl wulu zuhurul mar'a akwai sabani akan shi ya halitta mata karba najasa aka gani tare da shi ba babu na 35 na 36 al-imam yake cewa babul bawl fil ma'ir rakid baban da ke bayanin bawli cikin ruwa kwantacce a ina muka ga wannan maga bayanin kenan yanzu nan muka ga bayanin nan a cikin darasin mu na sahih bukhari darasi na 41 ban mu yawaita kawai matanin hadisi zan mu karanta mu wuce ga sharhuka nan bazan mu yi su balan saboda mun yi su dama can hadisi na 69 yake cewa haddathana ahmad ibn yunus qala haddathana za'ida fi hadisi hisham an muhammad an abi huraira anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum kada dayan ku yi bawli fil ma'i da'im cikin ruwa kwantacce summa yaktasilu minhu sannan yayi wanka a cikin shi hadisi na 70 yake cewa haddathana musaddadun haddathana yahya an muhammad ibn ajlan qala sami'tu abi yuhaddis naji babana yana bada hadisi daga abi huraira qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yabulanna ahadukum kada dayan ku yi bawli fil ma'i da'im cikin ruwa kwantacce da a tsaye yake guri daya wala yaktasilu fihi kada yi wanka a cikin shi minal janaba wankan janaba wannan sharhin shi hadisan nan gobaki daya gabata a cikin darasin sahih bukhari yanzu kuma kenan ba buƙatar maimaita su sai babu na 37 babul wudu'i bi su'ur al-kalb baban dake bayanin yin arwala da sauran kare al-imam yake cewa hadisi na 71 haddathana ahmad ibn yunus haddathana za'ida fi hadisi hisham an muhammad an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa buhuru ina ya ahadikum tsarkin wannan makayin ɗayan ku iza walaga fihi al-kalb idan kare yayi lallagi a cikin shi an yi tasila ya wanke shi saba'a maratin so bakwai an yawa ni ma lafazin da na san hada hadisin da shi shine nan ya saba mini matsalar rubutun nuskha an yi tasila mutun ne yayi wanka da karan kanshi an yi gusala ya wanke shi saba'a maratin a wanke shi so bakwai yace ulahunna bi turab ta farkon nasu da kasa za a yi ta kenan na farko a wanke da kasa قال ابو داود ابو داود yake cewa kazalika haka nan qala ayub ayub yake cewa da habib ibn shahid daga muhammad wannan mu'allaq ne al-imam al-bukhari al-imam abu daud ya kawo ta'liqi ne daga al-imam abu daud Allah mushi rahama wannan hadisi hafiz ibn hajar a cikin fatah yake cewa malamai sun yi sabani daga ibn sirin cikin gurin wankewa da harko wankewa na harko za a sa kasa ko kuma ta wannan ta karshe ko kuma a cikin kowace ma akai yayi a cikin ruwayar muslim daga hanyar hisham ibn hisan yace ta farkon su ce za a sa kasa kuma ita ce mafi hanya mai yawa daga ibn sirin amma marauta sun yi sabani daga qatada daga ibn sirin daga sa'id ibn bashir yake cewa ta farkon su ce za a sa kasa yace dara qudni ya huddo shi yake cewa aban daga qatada yace ta bakwai kin ce za a sa daga shafi'i da sufyan da ayuba daga ibn sirin yace ta farkon su a cikin ruwaya suddi daga bazzar yace daya daga cikin su ihdahunna biturab kawai daya su da kasa kenan ba a ce ta farko ko ta karshe ba haka nan ruwaya hisham daga urwa daga abi zinad da hanyar jami'i tsakanin wa'annan ruwayoyin shine a ce daya su kawai a rihi wa ulahunna wasabi'a muayyana na farko da na bakwai yace ihdahunna abun an bar shi a rihi sai kuma aka zo daga baya aka ce ta farko ko kuma ta bakwai ta karshe kenan kuma akan ikhtiyar yace wa an kanat fi sabr fil khabr fa hiya at-khayr sai zamana zabi ne aka bada sai zamana mutlaq akan muqayyad ake dauka kenan wacce da aka ce ihdahunna wasa daga ciki ce suka sa kasa to ga wannan gurin an ayyana wata daga ciki kin wanda malamai sun hirin jayar da cewa a sa a na farkon dan saboda ruwa zai biyo baya sai ya goge حديث نسبة عند بيو الإمام يكي تيوا حدثنا مسدد حدثنا المؤتمر بن سليمان ها كينا أبن دمك غني انزو مقدمة تيوا ينا أمهاني ده هاو التهويل تتهويل انسان دي وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا أن أيوب أن محمد أن أبي هريرة بمعنى ده معنى روان چن حديث ولم يرفعه أما بسكاوش مسئم ورفو إيبا كينا ده حدر أبو هريرة بامغنى النبوبة a hadar Abu Hurairah sai suka kara waza da he suka kara cewa wa iza walagal hirru idan musa tayi lallagi gusila marra a wanke shi so daya idan musa tayi lallagi a wanke shi so daya musa najasa ce ko kuma menene Tirmizi yake cewa a cikin Jami'i kin shi Allah mushi rahama an rawaito wannan hadisin ta wata huska daga Abi Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a ambace cewa musa kuma in tayi lallagi a wanke so daya Baihaqi yace wasu daga cikin marawaita ne suka kawo shi a matsayin idraji daga Annabi amma kuskure ne ba Annabi ya fade shi ba sun yi kuskure ce sahihi kawo magana ta tsaya a magana kare babu magana Musa mauqufiya ce Zailai yake cewa a cikin littafin shi at-tanqi illa hadisin nan musaddad ya rawaito shi daga Mu'tamir sai kawo shi a matsayin mauqufi Abu Dawud ya rawaito shi yake cewa wallazi talaqasa annahu mukhtalifun fi raf'ihi abunda da yake karshe wannan an yi sabani akan rafa'in shi Tirmizi ya dogara akan adalcin rajul mujaltana a wajen shi sai yace sahihi ne bai yi duba ba zuwa ga cewa hadisin mauqufi ne ko ba mauqufi bane amma nasabawa cewa annabi ne yace iza walagal hirru gusila marra wannan bai tabbata ba hadisin bai inganta ba shi yasa Abu Dawud ya kawo shi daban kuma hayyayi nuni yake cewa walam yarfa'ahu basi rafa'in shi ba cewa annabi ya fada dan saboda zan mu ga hadisin yake cewa inna mahiya min at-tawafin wa inaku kenan ya nuna cewa mai tsarki ce wanda har wani karkato mata ruwa take sha hadisi na gaba hadisi na 73 haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Aban haddathana Qatada anna Muhammad ibn Sirin haddathahu an Abi Hurairah anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabun Allah sallallahu alaihi wasallam kala yana cewa iza walagal kalbu fil ina'i idan kare yayi lallagi cikin makai faghsiluhu sab'a maratin ku wanke shi so bakwai asabi atubi turab tabakoi kin kusa kasa قال ابو داود ابو داود yake cewa wa amma abu salih wa abu razin wal a'raj wa sabit al ahnaf wa hammam ibn munabbih wa abu siddi abdurrahman yace rawahu duka sun rawaito shi daga abi huraila wa mazkurat turab sa ambaci kasa ba kenan wannan ya mana nunin bambancin tsakanin abin da ya inganta da abin da bai inganta ba amma sai malamai suke cewa rishin ambatan cewa ba su ambaci kasa ba cikin wannan lafazi ne ibnu sirin bai ya tutarwa ayuba sakhti yani da hasan al-basri da abarafi duk sun ambaci wannan lafazin daga abi huraira hadisin hasan da abi rafi da raqudin ne hudu cikin sunan kinshi isnadin shi mai kyau ne sahihi ne yace babu lahi gare shi bahawi cikin sharhi ma'anil asar ya kawo ya bata ya kawo mummunan magana akan cewa sai an sa kasa a wanke so bako yace wannan ruwaya bata tabbata ba amma al-hafiz al-bayhaqi ya bashi amsa akan cewa a cikin littafin shi ma'rifatus sunan wal asar ya bashi amsa akan cewa wannan ruwaya ta inganta duk da dahawi yayi muguwan magana akan wankewa so bakwai da sa kasa a cikin sharhi ma'anil asar malamai ba su tare da shi shi ya raunana maganar da ke cewa ba a sa kasa sai an wanke so bakwai kuma sai an sa kasa wannan ruwaya ce tabbatatta da dahawi ya soke ta hadisi na gaba na 74 yake cewa haddathana ahmad ibn muhammad ibn hanbal kenan malamin shi ahmad ibn hanbal malamin hanbaliya qala yake cewa haddathana yahya ibn sa'id an shu'ba qala haddathana abu tayyah an mutarrif an mughaffal an ibn mughaffal yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah mai tsira da amincin allah amara bi qatlil kizabi yayi umarni da aka shakarnuka summa qala sanne yace malakum walaha mi gamin ku da su fara fasa fi kalbi sayyidi sayyir rangumi cikin kare na farauta wa fi kalbi ganami da kare na tumakai na kiwo wa qala sai kace azawa lagal kalbi fil ina'i idan kare yayi lallagi cikin ruwa fagsiluhu sab'a miraran ku wanke shi so bakwai wa samina ta'firuhu bi turab ta takwas in ku goge shi da kasa kenan nan kuma an ce ta takwas ma ba zan can ta bakwai ba kamar yadda zan mu ga bayani قاضي اياد الله مش رحمه مي لتاهن المفهم لما اشكر من ترخيص صحيح مسلم شرح صحيح مسلم yake cewa wannan malamai sun yi ruko game da kisan kare yake cewa sun yi ruko game da hadisin kisan kare sai wanda aka togace yace wannan kuma mazhabi ne na Malik da daliban shi wasu sun taya akan cewa halaka ne mutun ya tanadi kare kisan su da aka yi wannan bakin kare ne al-aswadu lahim baki kirin wanda babu ko hari jikin shi shine annabi yayi umarni da aka shi yake cewa wa indi annan nahay awwalan kan yace amma a waje na hanin a farko ne aka yi cewa ka mutun kai da riki kare ga baki dai sannan kuma annabi yayi umarci da aka kashe su ma gaba daya sannan kuma sai ya hana gami da kisan karnuka banda baki daga cikin su kuma yace wamtana ittina fi jami'i lil mustasna sannan kuma wajen mutun ya tanadi kare sai annabi ya hana gaba daya ma kan wanda yayi sai wannan mutanen da aka zana masu na bukata haka wannan sharhin yake cikin subulus salam قال ابو داود ابو داود yake cewa wannan a cikin hadisin nake cewa malakum walaha yake cewa kada qadal hafizul hazimi al-hafizul hazimi cikin littafin shi al-i'tibar fi an-nasikh wal mansukh min al-asar hadisai ka wanda an shahe su sun tashi daga aiki yayi littafi akan su kamar da ibnu shahin yana da littafi akan su an-nasikh wal mansukh min al-asar malaman tafsiri suna da malaman hadisi suna da to al-hazimi a cikin al-i'tibar yake cewa muslim ya huddo daga jabir annabi ya umarce mu da kisan karnuka har sai da wata mace ta zo min al-badiya daga kauye da karanta fataktuluhu sai akama a kashe shi sannan annabi sai ya hana gami da kisan karnuka yake cewa na hore ku da kisan kare wanda yake baki dan saboda shi shedan ne kenan wannan ya nasanta mana cewa kisan karnuka bi sifa amma da farkon musulunci ne sannan aka shahe shi cewa sai baki kadai wannan ruwaya ta al-Imam Muslim ta bayyana mana قال ابو داود ابو داود yake cewa haka za qala ibn mughaffal haka ibn mughaffal ya fada ma'ana ya hudu wannan hadisin babu na 38 babu su'urul hirra baban dake bayanin sauran musa hadisi na 75 yake cewa haddathana abdullah ibn maslama talqa'anabi an malik an ishaq ibn abdullah ibn abi talha an humaydah bint ubayd ibn rifa'a an kamsha bint ka'ab ibn malik wa kanat hat ibn abi qatada tana kalkashin matar ibn abi qatada ne anna aba qatada cewa aba qatada kenan surikinta matar dan shi ce aba qatada sahabi dakhala ya shigo fasaka batlahu wudu'an sai ta kwalho mushi ruwa ta karkato mushi faja'at hirratu sai wata kyanwa ta zo fasharibat minhu tasharuwan nan yace fa asgalaha ina sai ta karkato mata wannan maka'in ya karkato mata wannan abun ga makwaciya hatta sharbata sai da shaida ta sha mukan wata sha qalat kabsha kenan ita su rike shi ta kawo ma babanta ruwa ya sha a cikin kwano kuma sai ga musa su ta zo he kan sha ma karkata ma musan nan ta sha ba ya zuba mata a wani makayi ba a cikin makayin da zai sha ya bata ta sha qalat kabsha sai kabsha take cewa farani anzur ilai sai ga ina ta mishi kallo kallo na mamaki fa qala sai ta mishi a ta'jibina ya binti ya binti yace kina mamaki ne yake diye dan uwana fa qultu na'am sai nace eh ina mamaki fa qala sai yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yana cewa inna halaysat bi najisin ita ba najasa bace inna hamina tawafina alaikum wa tawafat ita na cikin masu kewayo a cikin ku maza da mata kamar yadda Allah ya ambata cikin Al-Qur'ani kenan wannan ba najasa bace wannan hadisin shi yasa wancan na cewa in kyanwa ta yi lallagi a wanke wannan kuma har Bukhari da Muslim ma yake hadisi na 76 al-Imam Allah mashi rahama yake cewa haddathana Abdullah ibn Maslama qala haddathana Abdul Aziz an Daud ibn Salih ibn Dinar Tammar wanda yake ibn Salih ibn Dinar at-Tammar mai sai na dabino ne da bi sana'a dabino yake shi sai yake kiran shi da at-Tammar an ummihi daga ma'aihiyar shi anna maulatuha cewa wata bai wasu arsalatha ta aiko ta bi Harisa da wani haro haro ila Aisha zuwa ga Aisha fa wajarha ta salihi ta sami Aisha tana sallah Harisa anurar duk kalmar da zan mu faɗa mu fassara ta shine alhabbul madquq bil mihras qabla an yutbakh gari an dafa an daka shi ba a kai gayin tuwo ba a dama shi a ba ma wani ya sha kenan ita ce hura kawai da muke yi yanzu kenan Harisa da sinun ba da sadun ba ta aiko ta fawajar ha ta sallihi ta same ta tana sallah fa asharat ilayya sai ta yi nuni gare ni an da iha ta nuna mana ajeta faja'at ratun sai wata kyanwa ta zo fa akarat min hasi ta ci daga wannan abun falan man sarafat yayin da ta tai akarat min hasu akarat alhirra hay ta ci inda kyanwa ta ci fa qala sai take cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah mai tsira da amincin Allah yana cewa inna halaysat bi najisin ita ba najasa bace wannan yake nuna mana dukkan tsantsanin su da iya tsabtar su amma matukar abu ya fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya sha musu kai wani zai yi tunanin cewa inda kyanwa ta ci zan sa baki na kan inje tunda dai sun ji Annabi ya ce ba najasa bace ba ruwan su da tunanin cewa ai kazamta ce ai kaza ne ba su kai Annabi tsabta ba he tace inna ma hiya min at-tawafina alaikum ita na daga cikin masu kewayo a gare ku wa qadar aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadliha tace kuma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana arwalla da sauranta sauran kyanwa kenan magana ta kare cewa ba abun nan bane shi yasa al-imam al-khattabi Allah mashi rahama a cikin ma'alimu sunan yake cewa fihi min al-fiqh anna zatul irra zahira cikin hadisin na abinda zan mu doka na ilimi cewa gangar jiki na wannan mai tsarki ne na kyanwa mai tsarki ne kuma sauranta ba najasa bane sha daga cikin abin da ta sha koyin arwalla da shi ba makaruhi bane kuma badan saboda tsarkinta sai babu na 39 babu wudu'i bi fadlil mar'a baban da ke bayanin arwalla da sauran mace shi ma mun ganshi yanzu a cikin sahih al-bukhari al-imam yake cewa hadisi na 77 haddathana musaddadun qala haddathana yahya an sufyan qala haddathani mansur an ibrahim an al-aswad an aisha qalat kuntu aghtasil na kasance ina wanka ana wa rasulullah da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina in wahidin daga makayi guda wani hanu junuban mu duka mun muna da janaba kenan wannan ba fa hadisin dake cikin bukhari bane dan shi wancan wannan na farko kai da muka gani nan can baya cewa wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wanka sannan yazo yi wanka da sauran maimuna kenan wannan wata waqi'a ce daban wacce wata waqi'a ce daban an yi da ta maimuna daban kuma ta ita wannan Aisha daban a cikin shi kuma akwai fiqh akwai ilimi na sanin cewa ashe tsarkin sauran da mace ta yi tsarki ta bari ba najasa bane dan saboda Aisha Allah ya rada ita yayin da ta kwafato da hannunta daga cikin makayin har ma ta dauki ruwa a wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya dauki sauranta kuma wannan yake nuna mana cewa sauranta ba najasa bane hadisi na gaba na 78 yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili na'am Mansur aka ba Mansur a cikin wani sanadi can baya ko na 70 wanda dai muka wuce kawai ko Mansur na hakkauta sai ya kasance Mansur ibn al-Mu'tamir Mansur ibn al-Mu'tamir hadisi na 77 ko zan mu duba shi Mansur ibn al-Mu'tamir anka dai nake zato yake cewa waqi'u an Usama ibn Zaid an ibn Kharrabuz an ummu Subayyatul Juhayna ummu Subayya ita ce al-Juhayniya ta kabilar Juhayna wannan shi yasa malamai suke daba din dukkan wani sunan da zai bada iskali ko wanda su karanta shi kharbuzin amma kuskure ne kharbuzin yace ikhtalafat yadi wa yadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil wudu'i hannuna da hannun annabi sallallahu alaihi wasallam suna sabawa cikin arwalla min ina'in wahid daga makayi guda kene yake nuna sauran mace abinda imamu abido da yake nunawa ba najasa bane hadisi na 79 yake cewa haddathana abdullah ibn maslama an malik an nafi ha wa haddathana musaddadun idan jiya mun gani cikin darasin taqribu wa nawawi ha utahawil kin wannan wasu sun ce ba a karanta komai wayanta amma al-muqtar wajen malamai shine ha ake karanta ta wa haddathana musaddadun qala haddathana hammad an ayub an nafi an ibn umar qala kana ar-rijal yatawaddauna fi zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza sun kasance suna arwalla a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam qala musaddadun musaddad yake cewa min ina'in wahid jami'an daga makayi guda dukkan su gabaki daya yawa annan nisfa tana da kana ar-rijal wan nisa dan mu wuce hadisin sahih al-bukhari maza da mata sun kasance suna arwalla a zamanin annabi alayhi salatu wasalam a makayi guda daya wannan kuma a darasin bukhari mun yi bayanin cewa mai yiwa suna arwallan ne taujihin hadisin suna yi ne kowa da muharraman shi mutum a gidan shi ba wai jama'a ba gabaki daya ko kuma ya kasance suna yi ne ma jama'a gaba daya amma kahin sabko da hijabi da haramcin cakudan maza da mata dan saboda kowane hukunci kowane abu sai an haramta ne yake gane cewa bai yadda kyau musuluncin ma dole sai an kawo ne hatta ba zancin cakuda ba zina ma sai da aka haramta ne aka san cewa ba ta da kyau kenan da balle cakudan ma kahin a haramta ba wanda zai ka akan shi cewa haramun ne hadisi na 80 al-imam yake cewa Allah mashi rahama haddathana musaddadun haddathana yahya ibn ubaydullah qala haddathani nafi an abdullah ibn umar qala yake cewa kunna natawaddau mun kasance muna arwalla nahanu wan nisa da mu da mata ala ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in daga makayi guda nudili fihi aidina muna ta meka hannuwan mu kenan wannan yake nuna mana ingancin cewa kahin asabko da hijabi ne kahin asabko da haramcin abin ne dan inda an haramta ba zai yi ba sahabbai su aikata suna aikata irin wannan abin kuma ana kallon su babu na 40 yake cewa babu nahai an zalik babu dake bayanin hani gami da haka kenan kun gani kamar yadda yanzu mun karanta a cikin manhajin al-Imam Abi Dawud yana kawo hadisi kuma daga baya kawo baban dake nuna hadisan da suka tara wancan daga aiki yanzu muka yi magana gashi kuma mun tarro yake cewa hadisi na 81 haddathana Ahmad ibn Yunus yake cewa haddathana Zuhair an Daud ibn Abdullah ha wa haddathana Musaddad haddathana Abu Awana an Daud ibn Abdullah an Humayd al-Himyari qala yake cewa laqitu rajulan nagamu da wani mutum sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam ya a tare abuta da annabi sallallahu alaihi wasallam arba'a sanina shekara hudu kama sahibahu abu huraira kama yadda abu huraira ya abuta da shi kenan anan gurin mun fahimci cewa muddar zaman abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara hudu ne kuma me yasa ya samu hadisai masu yawa ya wuce kowa wajen yawan hadisai dan baye da kowa tare yake da annabi dare ba rana ya ambata cewa ƴan uwan shi na muhajirai kasuwanci ya sha musu kai ƴan uwan shi na mutanen Madina wannan zuwa gonakan su ya sha musu kai shi kuma babu abin da yake gaban shi cikin wa'annan tare yake kai da annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya shiga sai shiga tare din da ya huta su huta tare kenan sai yasa yake da hadisai masu yawa sama da sahaba sauran sahabbai qala yake cewa na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam taktasilul mar'a bi fadlir rajul annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani gami da mace ta yi wanka da sauran namiji aw yaktasilur rajul bi fadlil mar'a ko kuma namiji yayi wanka da sauran mace yace wal yaktarifa jami'an zada musaddad ya kara cewa wal yaktarifa jami'an su kunfata gabaki daya kenan wannan babu wanda ya mulahaza wani ba cikin wannan hadisin bari mu gama da na farkon na 82 yake ce haddathana ibn bashar shine wa muhammad ibn bashar qala haddathana abu daud yani abdayalisi kenan kaga shi yasa Abu Dauda yace ya an yana nihin afdaya li sirin ka cakure a cikin marwatan hadisi a wannan dabakar da kwatan kucin ta akwai Abu Dauda Dayalisi akwai Abu Dauda Sijistani shi kanshi mai litafin akwai Abu Dauda Al-Hafari dole kenan sai ya bambance da za ka a cakuda mun gani kuma yanzu na daga cikin manhajin shi yin haka qala yake ce haddathana Shu'ba an Asim an Abi Hajib an Al-Hakam bin Amri wa huwa al-Aqra yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi misira da amincin Allah na ha an ya tawadda ar-rajul ya hana mutun yayi arwalla bi fadli dhuhuril mar'a da sauran arwalla ta ruwan arwalla na mace kenan nan gurin menene yake nihi wali yaktarifa jami'an ko bar dai mu hadu wannan in kan muci lokaci mai sharhi yake cewa Allah mashi rahama dan saboda hadisan da suka wuce cewa ga annabi yana wanka da wannan maimuna tayi wanka ta bari kuma yazo yayi kuma ya nuna cewa shi da Aisha suna zuwa suna wanka tare da hadisai dai da suke nuna cewa babu lahiyin arwala da tsarkin da sauran mace kuma nan gurin gashi ya ce an hana to menene yace mu sani cewa tadahirul lajru bi fadlil mar'a cewa mace tayi namiji yayi wanka da tsarki sauran mace ko kuma ita ma tayi tsarki shi a da sauran shi akwai mazhabobi da dama na farko cewa ya halitta dukkan su kowanne yayi tsarki da sauran kowanne wannan saboda yace a shari'a gabaki da saboda hada tsakanin hadisan ahaduma alal akha nabi wasu ka ce makaruhi ne tadahirul lajru mutun yayi tsarki da sauran da tabbari yazo yayi wanka ya doki sabon ruwa ko kuma shi ma haka nan yayi ta ita ma haka nan ta yi wanka da sauran da ya bari ya roki sabon ruwa kenan wannan abun nan shine wanda mai iziya yayi nuni akan shi al-ma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi yace makaruhi ne ima aujudu ghairihi in akwai wanin shi wasalis na uku jawazu tadhhir li kulli minhumma idza tarafa jami'an ya halitta in sun hadu su duka tare tare ne zasu na hudu jawazu tadhhiru ma lam takuna al-mar'a ha'idan wa ar-rajulu junub ya halitta ai tsarki da shi matukar maccan ba wankan janaba bane tayi haila bane tayi shi ma kuma ba wankan janaba bane kenan in saura ne na wankan janaba ya zubda shi ya nemi wani in wanka ne na sauran haila ya zubda shi ya nemi wani ita ma haka nan magana ta biyar wasu kuma ce ya halitta tadhhirul mar'a bi fadli dhuhurir rajul wa karahatil akas ita mace ya halitta tayi tsarki da sauran namiji amma kuma akasin bai halitta ba shi kuma bai halitta yi da nata ba magana ta shidda wanda suka ce ya halitta tsarkin kowanne daga cikin su idan sun fara tare tare a cikin makayi guda duk ɗaya ne tare suka kwamfata ko kuma makamancin haka sai dai masu fadar wannan mazhabobin dukan sun ce amma abinda aka zaba shine wanda ya tabbata cikin hadisi sahihai cewa annabi yana tsarki tare da matan shi alaihi salatu wassalam ko kuma musamman ma ce ma abuciyar wannan kissa ko kuma ɗaya daga cikin matan shi Al-Hafiz Al-Khattabi ya hada tsakanin hadisan al-ibaha wa nahi tsakanin halacci da kuma hani a cikin ma'alimu sunan yake cewa kana wajhul jam'u bainal hadisaini idza sabata hadisun nahi idan hadisan nan duka sun tabbata abinda za a dauke su akai shine hadisin aqra hanin shine ya hana akan yayi tsarki ga ruwan da tayi amfani da shi wanda ya zubo daga gangar jikinta kaman masalan ruwan da tayi tsarki gashi wanda ta zuba wanda ta rage ba cikin makayi a wanda ya zubi jikinta ya bi kasa ya ji ya shiga cikin wani guri kuma ka kwalho kai wanka da shi ko kuma ita tayi haka nan shine aka hana in ja al-Imam al-Khattabi wanda kuma aka bada izinin shine wanda ta bari a cikin makayi ba wanda ba na jikinta ya zubo amma wanda ta yi ta bari a cikin makayi gashi nan wannan shine ake ne kuma wannan wajhin jami'in nashi shine wanda malamai suka rinjayar da shi wanda shine ya yi wajhi mai kyau a cikin kuskokin jami'i tsakanin wa'annan gabaki daya babu na 41 babu wudu'i bi ma'il bahar baban dake bayanin baban arwalla ga ruwa wanda yake na teku hadisi na 83 yake cewa haddathana abdullahi ibn maslama an malik an safwan ibn sulaym an sa'id ibn salama min ali ibn al-azraq qala yake cewa innal mugira ibn abi burda mugira dan abi burda wa huwa min bani abdiddar yana daga cikin kabilar bani abdiddar akhbarahu ya bashi labari annahu sami'a abu huraira cewa yaji abu huraira yaqulu yana cewa sa'ala rajulun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutun ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna narkabul bahara mu muna hawa teku wa nahmilu ma'an alqalilu min alma muna daukar ruwa kadan tare da mu na sha fa in tawadda'ana bihi adishna in mun yi arwalla da shi sai mu ishi ruwa dan karewa zai suka ce afana tawadda'u bima al-bahr shin zan mu yi arwalla da ruwan teku me yasa suka yi tambaya dan saboda gishiri yake ba ruwa bane irin na ruwan waje fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu huwa tahuru ma huwa al-hillu maitatuhu ai shi ruwan shi mai tsarki ne kuma mushen shi ma halaka ne abinda ya mutu a cikin shi halaka ne a ciki kamar yadda muka gani a Bukhari annabi ya kara musu da abinda ma basu tambaye shi ba dan ya san cewa za su buƙaci ita hatta wannan amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu dan wata ran zastin da suka yi ishi ruwa to min babu aula wata ran a ce kuma yunwa suka yi to ha yace abincin ma kuma halaka ne a cikin hadisin nan akwai masaloli da dama ma'ul bahr tahir wa mutahhar ruwan teku mai tsarki ne ko mai tsarkakewa ne nabi cewa dukkan abin da ya kasance na dabbobin ruwa gabaki ɗayan su wanda dai bai rayuwa sai cikin ruwa to halaka ne ko da mushe ne wannan ita ce magana Malik da Ahmad da Shafi'i suka ce mataccen ce ku halaka ne dukkan shi ma khalas tamku haramun inda bace amma banda kihi a wajen Abu Hanifa mushen kihi haramun ne dole sai an yanka shi al muradu bil maita asamuk yace abinda ake nihi da matacce abun nan afwa nake so yace abinda kihi kawai ya hudda maitatuhu kawai kihi ne inji Abu Hanifa banda kihi sauran duka wannan kinsa za a yanka su za a yi kamar yadda zo cikin hadisin uhilla lana maitatani wadda man an halitta mana matacce guda biyu shine asamku wal jarad da fara da kihi kenan suka ce asamuk shi kadai aka halitta mushen shi ta hakikin mas'ala zai zo nan gaba na gaba cewa mai fatawa mai bada fatawa idan an tambaye shi kuma ya san cewa dalibin yana da bukata sama da wannan mas'alar yana da kyau ya hada mishi hamma abinda bai tambaya ba ya bashi amsa ba za a ce bai yi idnabi mara amfani shine fadar annabi cewa alhillu maitatuhu dan saboda ya san zasu bukaci hakan kin wannan kuma kwarewa ne wajen bada fatawa da bada amsa alhafiz ibn almulaki ne yake cewa innahu hadisun azim wannan hadisi ne mai girma kuma mai girma asali ne cikin asalin tsahara ya tattaro hukunce masu yawa da ka'idodi masu muhimmanci al-imamul mawardi a cikin littafin shi al-hawi yake cewa humaidi yace shafi'i yace wannan hadisin shine nisfin ilimin tsahara duka gabaki daya kuma wannan hadisi ne wanda tirmizi da nisa'i da ibnu majah sun huddo shi tirmizi yace hadisin hasanun sahih tirmizi yake cewa na tambayi muhammad ibnu isma'il al-bukhari gami da wannan hadisin yake cewa wannan hadisi ne mai kyau dan saboda mun sani cewa al-imamu tirmizi dalibi ne ga al-imamu al-bukhari shi yasa a cikin al-jami'u tirmizi zamu ga hadisai da al-imamu tirmizi daga al-imamu al-bukhari ya rawaito su haddasa muhammad ibn isma'il al-bukhari yana da wannan a cikin al-jami'in shi al-jami'u tirmizi to yace na tambayi bukhari akan wannan hadisin yace hadisi ne mai inganci bai haƙi yake cewa abin da yasa Bukhari da Muslim basu huddo shi ba cikin sahihin su dan saboda an samu sabani a cikin Sa'ad ibn Salma da Mugira ibn Abi Burda akwai sabani akan su kuma dukkan marawicin da ya kasance akwai sabani wajen tausiki ko da jarrahawa karama ce suna kauce mishi akan su huddo hadisin shi cikin usul ba cikin al-mutaba'a wa shawahid ba shi yasa al-Imam al-Bukhari bai huddo shi ba da shi da al-Imam Muslim a cikin littafin su masu albarka ya ganin zan mu takaita a cikin wannan littafi mai albarka gaba sai mu tashi babul wudu'u bin nabiz abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah mana gafara subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah